Mission Zamani for real. In a tornado, Simon.
Fresh from beautiful Ariwa.
Chira Karvi, Chira Kai. Jambuka Sauti, Kukata Kai. Naka Gayuna, Dada Lep. Ka Emata, Sunara Wars. Gada Kai. Banda Uya. Gada Kai. Banda Uya. Gada Kai. Banda Uya.
Ni ubangiji ya zere ni zastaba ni ubangiji ya kare ni nai imani pa babu me bata da ni kai babu magani mazangari sun sanda ni yau bana mafiya amana kwana labiya dan na ci labiya domin na tashi labiya kai hipom na koya kwana tashi na iya yau ina mazanjiya majigi mazanjiya to za ku son mu ne ko za ku ki mu ne ya yan ku ne kuma yan kasan ku ne lokacin mu ne kuma zamanin mu ne ai magic city ne muna fiye city ne to
Chira Karvi, Chira Kai Jambuka Sauti, Kukata Kai Naka Gayuna, Daga Lep Ka Emata, Sunara War Shikada Kai, Banda Uya Shikada Kai, Banda Uya Shikada Kai, Banda Uya Shikada Kai, Banda Uya
Naga Gara, Barua Moda Doi Kwankwada Zampankade Duwanda Yazo Ya Mumpaskare Daga Bauchi Zuwa Laskini Dole ya jini koda inchi Na tatofa baiti bana zalanchi Dole ya jini koda makirchi Seku daskarera wanbansue Stretch to the floor you must dance to it Seku bankarera wanbansue Stretch to the floor you must dance to it Oh yeah
Chira Karvi, Chira Kai Jambuka Sauti, Kukata Kai Naka Gayuna, Daga Lep Ka Emata, Sunara War Shikada Kai, Banda Uya Shikada Kai, Banda Uya Shikada Kai, Banda Uya Shikada Kai, Banda Uya
It's me, Lamara Ayan Zaki Nasara Ansareni, Abilin Yaki Har Gurnani na Kei, Irina Zaki Makiya na Faluwa Sike, Agaban Sarki bina ya kare sai na dauki ranki na tsaya na ki faduwa ina ta aiki ni ki gudu sa maza gudu a filin yaki ko cikin dawa zaki ai shine sarki ban sani ba har an bani sarkin yaki wasu na ta murna wasu ko suna ta zaki ma sadana fadawa na sun zama taki iya wuya muna tare da fans babu sauki
Chira Karvi, Chira Kai Jambuka Sauti, Kukata Kai Naka Gayuna, Daga Lep Ka Emata, Sunara War Shikada Kai, Banda Uya